Kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta yi babban kamu daga kungiyar Manchester City bayan da ta karbo shi aro, amma yanzu ya sa hannu domin yayi wa Aston Villa wasa har na tsawon shekaru hudu. Dan shekaru 26 da haihuwa, Scott Sinclair ya farfado da bajintarsa a fagen wasan kwallon kafa tunda ya je kungiyar ta Aston Villa a watan Janairun wannan shekarar, inda ya ci masu kwallaye uku, ya kuma kasance ana sashi a cikin kowane wasa. Koda yake ba a bayyana adadin kuɗin da aka biya a kansa ba, bayan da aka bayyana kuma wasa Aston Villa a jiya Talata, ya ce farin cikinsa baya iya misaltuwa. Sinclair dai ya bugawa Ingila wasan kwallon kafa a gasar Olympic na shekarar 2012, kuma Manchester City ya ta fara siyansa daga Swan City akan tsabar kuɗi dala Amurka miliyan 9,600.